نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قديا والله ملوك جنسر كيدة كدري هدورم أولنا مسألة شمي البركة نا أسبت تارية FMC wanda ke cikin garin Azarai a jihar Bauchi wanda muka saba haduwa a duk rana irin wannan dan karatu cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan ita ce halka ta uku a wannan yammaci na juma'a 13 ga watan Jumada al-akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidaita 6 ga watan 1 shekara ta 2023 a haduwar da ta gabata makon da ya gabata mun shiga karatu a farkon babi na wannan littafi inda ya kulla babi da ya kira shi da annasabu sharif nasaba wacce take madaukakiyar nasaba wato nasaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta wani sashi na wannan babi kadan daga ciki as-sayyidul akramul ladhi sharafa an-nasu yujudihi huwa muhammadu ibn abdillah anan muka tsaya amma kun da ya gabata huwa muhammadu ibn abdillah shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine muhammadu bayani ya gabata kan sunansa da kuma sunayensa wanda zai fito mana da girmansa da daukakarsa gurin Allah madaukakin sarki muhammadu ibn abdillah muhammad dan abdillah kamar yadda ya sanya babi topic din wannan babi da muke magana kansa ya kira topic din da annasabu sharif nasaba wanda yake madaukakin nasaba tabbas kamar yadda muka yi bayani a baya nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakiyar nasaba ce kamar yadda muka yi bayani cewa idan ka bibi cikin iyayen annabi da kakanninsa tun daga kan mahaifinsa Abdullahi har zuwa kan kakansa na 20 da aka kawo zaka ga kowanne ɗaya daga cikin su idan an daga shi yana da matsayi na musamman da kuma wata baiwa ta musamman da Allah madaukakin sarki ya masa to kamar yadda muka yi bayani bibiyan nasabar gaba daya lokaci ba zai ba mu dama ba sannan kuma in muka ce zamu bibi nasabar kusan ya kawo mana kakanni guda 20 na annabi sallallahu alaihi wasallam don muka ce ɗaya bayan ɗaya za mu bibiye su sai mu yi wata da watanni ba mu gama ba saboda kowane ɗaya ka ɗauka za ka tarar yana da tarihi mai ɗimbin yawa yana da tarihi mai tarin yawa akwai wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa sai ka tarar baiwan ma ba ɗaya ba ba biyu ba suna da yawa don aka ce za a tsaya akan kowane ɗaya daga ciki to sai lokacin ya tafi gaba ɗaya akan nasaba alhali kuma akwai abubuwan da suka fi nasaba ɗin muhimmanci to za mu ɗauki wani sashe na nasaba ɗin kuma sai mu tafi kai tsaye mu ci gaba da karatu a cikin littafin wuraren da za mu fi samun darussa da izina a tarihin rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifinsa shine Abdullahi to shi Abdullahi ba shi da tarihi mai yawa saboda rayuwarsa ba ta yi tsayi shi yasa idan kana bibiyar littafai na tarihi dangane da bayanai da tarihi kan mahaifin annabi Abdullahi sai kaga bayanan ba su da yawa sosai. To amma duk da haka, duk da bai yi dogon zango ba, Allah ya dauki rayuwarsa da wuri, kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba, shi ma sai da Allah ya fito da wata baiwa tasa ta musamman tun yana kalami, shi Abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ana masa lakabi da cewa shi ibnu dhabihai, shi dan ababan yanka guda biyu ne. Su wane ne ababan yanka guda biyu? Na farko mahaifinsa, an yi yunkurin yanka shi kuma aka fanshe shi. Na biyu kaka cikin kakannin annabi Isma'il, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta tsatsan annabi Isma'il ne alaihi salam. Shi kuma Isma'il nassi na Al-Qur'ani ya bayyana mana cewa mahaifinsa annabi Ibrahim alaihi salam ya yi mafarki yana yanka shi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha ta, ya kai dan dana, ni na gani cikin bacci cewa gashi ina yanka, menene ra'ayinka? Annabawa idan suka yi mafarki, mafarkin su tabbas ne wahayi. In umurni aka ba su, to dole ne su aiwatar da wannan umurni, saboda wahayi ne daga gurin Allah madaukakin sarki. Dan shi kansa mafarkin wani juz'i ne cikin juz'o'i na annabta. To shine yake neman shawarin ɗansa Isma'il. Su Isma'il shi ma tunda mutumin kirki ne, annabin Allah, waliyin Allah, sai ya ce ya abati almatu umar satajiduni insha Allahu min as-sabiri, aikata abin da aka umurce ka, ni ko zan yi hakuri kan hukuncin Allah. Sukan fifita hukuncin Allah akan sarransu saboda soyayyar da suke yi wa Allah. Idan bawa yana son Allah, to duk umurnin Allah bawa zai ji ya fi fifita shi sama da abin da ransa ke so. Dahanin Allah zai ji ya fi kyamarsa ko da kwaransa tana so. Sannan kuma duk wani hukunci da Allah madaukakin sarki zai yi a kansa, zai karɓi wannan hukuncin 100% da zuciya wacce take buɗaɗɗiyar zuciya, saboda soyayyar da yake yi wa Allah madaukakin sarki. Wannan alama ce cikin alamomin masoya Allah. Umurnin Allah daga cikin alamominsu, za ka ga umurnin Allah suna yin ta da rawan jiki. Hanin Allah kyamarta suke kamar yadda suke kyaman wuta, kamar yadda suke kyaman bayan gari, haka suke kyamar hanin Allah madaukakin sarki. Sannan duk hukuncin da Allah madaukakin sarki ya yi a kansu, mai daɗi da mai ɗaci, suna karɓansa 100% kuma su sadaukar, su sallama, su miƙa wuya. To haka annabawan Allah suke. Shi yasa annabi Isma'il ya ce satajiduni insha Allahu min as-sabirina. To lokacin da ya zo ya kwantar da shi a gefensa, ya ɗauko wuƙa ya saka, Allah ya ce wa fadai na wu bi dhabhin azim, sai muka fanshe shi da abun yanka mai girma. Maimakon ya yanka ɗansa, sai aka wayi gari ya yanka abun yanka mai girma, ga ɗansa kuma a kwance a gefe bai yanka shi ba. To kaga wannan yasa ake lakabi wa annabi cewa ɗan ababan yanka guda biyu. Na farko kaka cikin kakanninsa annabi Isma'il, na biyu kuma mahaifinsa Abdullahi. To wannan lakabi da ake yi wa annabi ta ɓangaren mahaifinsa Abdullahi, malaman tarihi suna lissafa shi cikin baiwa da Allah ya yi wa shi Abdullahi ne. Ya tabbata cikin hadisin da Imamu Hakim ya fitar da shi cikin Mustadrak ɗinsa. Hadisin an samu daga Muawiya ɗan Abi Sufyan, Allah ya yarda da shi da babansa gaba ɗaya. Yake ba da labari cewa wata rana sun kasance suna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai wani balaraben ƙauye yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake ce masa ya rasulullah khallaftul bilada yabisatan wal ma'a yabisan halakal mal wa da'al iyal. Ce manzon Allah, na baro ƙauyen mu can komai ya bushe, ciyayi sun bushe, ƙasa ta bushe, babu ruwa, dabbobi suna buƙatar ruwa, mu ma muna buƙatar ruwa. Muna nan mun shiga cikin kaito, mun shiga cikin halin ƙaƙanikayi saboda rashin ruwa, mun ma tafka asara na dukiyoyinmu saboda gonakinmu sun bushe, dabbobinmu sun ƙwanjame, wasu ma mutuwa suke saboda rashin abinci da rashin ruwa. Iyalanmu su ma suna can cikin halin ni'asu. to kai mana wani abu mana ya dan ababan yanka guda biyu kamana wani abu mana ya dan ababan yanka guda biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya kenan annabi ya tabbatar da wannan magana na wannan balaraben kauye cewa shi dan ababan yanka ne guda biyu duk da cewa hadisin bai inganta ba to amma idan muka duba littattafan tarihi sun mana bayani cewa tabbas mahaifin annabi Abdullahi mahaifinsa Abdulmuttalib ko Abdulmuttalib shine mahaifin mahaifin annabi to mahaifin mahaifin annabi shine Abdulmuttalib yayi alƙawari kan cewa in Allah ya azurta shi da ƴaƴa maza guda 10 zai yanka ɗaya daga saboda jahiliya ne kaga musulunci shi baya goyon bayan wannan to amma su a jahiliya ba su damu ba musulunci ya haramta kisan kai to kaga ai mutum wanda yake musulmi wani ma ba zai kashe ba balle dan sa da cikin sa to su a jahiliya wannan ba komai bane mutum yayi alƙawari irin wannan su dai kawai abin da aka sani shine abun kunya ne mutum yayi alƙawari yazo ya saba alƙawarin sa to mahaifin annabi yayi alƙawari cewa in Allah ya azurta shi da ɗaya maza guda 10 zai yanka dai me yasa shi yayi wannan alƙawari lokacin da yayi mafarki ya kwanta bacci rijiyar zamzam da ake zuwa a sha ruwan zamzam a yanzu a lokacin kakan annabi Abdulmuttalib rijiya a toshe take babu ita to shine wata rana ya kwanta bacci sai mafarki cewa ana masa umurni ya je guri kaza nan ne location na rijiyar ruwan zamzam ya je ya tone ruwan zamzam shine da ya tashi da safe sai yake ba wa Quraisha labari cewa ba shi ga mafarkin da yayi an masa ishara ya je guri kaza anan rijiyar ruwan zamzam take tone ruwan zamzam Khuza'a su ne suka tone rijiyar da Khuza'a su suke jagorantar garin Makka to lokacin da Kusayyu kakan annabi na hudu ya fita su daga Makka da suka tashi fita saboda bakin ciki da hasada sai suka toshe rijiyar sai suka fita sai aka wayi gari babu rijiyar ruwan zamzam to har zuwa lokacin kakan annabi Abdulmuttalib yayi mabarki cewa ya je guri kaza ya toni rijiyar zamzam to da yazo ya ba wa Quraisha labari sai ɗaya daga cikin ƴaƴan babbansa sai ya mayar masa da martani wanda yake mai zafi wanda ake kiransa Adi ibn Nawfal ɗan babbansa Adi ibn Nawfal bin Abdul Manaf shi kuma Abdulmuttalib bin Hashim bin Abdul Manaf kaga ɗan babbansa ne kenan ko yanzu Hashim ya haifi Abdulmuttalib shi kuma wa ya haife shi Abdul Manaf to shi kuma Adi ibn Nawfal bin Abdul Manaf kenan Abdul Manaf ya haifi Nawfal ya haifi Hashim da Nawfal ɗan uwan juna ne wa da kanni shi Nawfal sai ya haifi Adi shi kuma Hashim ya haifi Abdulmuttalib muna gane lissafin can sama Abdulmanaf ya haifi Hashim ya haifi Nawfal Hashim ya haifi Nawfal ya haifi Abdulmanaf ya haifi Hashim ya haifi Nawfal ko muna gane bayanin Abdulmanaf ya haifi Hashim ya haifi Nawfal Nawfal kuma sai ya haifi Adi Hashim ya haifi Abdulmuttalib wanda shi ne kakan annabi to kenan yanzu Adi da Abdulmuttalib ƴaƴan baffanu ne ko to sai irin wannan hasada ta ƴaƴan baffanu ta kama Adi sai yake cewa Abdulmuttalib kakan annabi kai da Allah tafi can kai da ma ko ƴaƴa ba kai da su ɗanka ɗaya kamar rai lokacin ɗan Abdulmuttalib kwaya ɗaya Al-Harith ɗansa na fari lokacin shi kadai ya haifa daga shi kuma sai Allah bai bashi haihuwa to su kuma a gurin Larabawa wanda yake da ɗaya kamar mara ɗani saboda yau in aka ce ɗan nan ya faɗi ya rasu shikenan shi da wanda bai taɓa haihuwa ba duk ɗaya amma kana da ƴaƴa biyu ƴaƴa uku in ɗaya rasu akwai sauran biyu to shine sai yake masa shaguɓe yace kai da Allah tafi can zaka zo kana mana magana kan tonar ruwan zamzam kai da ko ɗa ma baka da shi sai kwa ɗaya kamar rai to wannan ya masa zafi a rai ba sa so a musu gatse ko a musu shaguɓe wannan balare da yawashi duk wani abu na kashi to wannan sai masa zafi a rai sai ce shi kuwa in Allah ya azurta shi da ƴaƴa maza 10 yayi alƙawari zai sadaukar da ɗaya zai zo yanka shi jikin ɗakin Ka'aba kuma sai Allah ya bashi ƴaƴa maza 10 ya samu ƴaƴa maza 10 na ƙarshen su shine mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Abdullahi dan a lokacin yake cewa Adiyu yanzu kana aibanta ni ne saboda ɗana ƙwaya ɗaya ni kuwa na dau alƙawari in Allah madaukakin sarki ya bani ƴaƴa maza 10 to zan yanka ɗaya daga ciki sai Allah azurta shi da ƴaƴa maza 10 to lokacin tunda Abdullahi yana jariri yaya za a yi wanne za a kama a yanka sai ce bari ya bari sai Abdullahi ya tasa ya fara magana ya fara gudu idan ya kai irin shekara 4-5 to anan zai zo yayi ƙuri'a tsakanin ɗayansa to haka kuma aka yi Abdullahi mahaifin annabi da ya kai shekara 4-5 sai ya tara ɗayansa gaba ɗaya sai yayi ƙuri'a ya sa ƙuri'a ƙwaya ɗaya sai ya sa yankawa ƙwaya tara sai ya sa rayuwa sai ya zuba tsakanin ɗayansa kowa ya ɗauka mahaifin annabi da ya tashi sai ya ɗau yanka sauran taron kuma sai suka ɗaura shi kuma yana son mahaifin annabi shi Abdul Muttalib yana son mahaifin annabi saboda shi ne karamin su mun san bisa al'ada karami cikin ƴaƴanka zaka ji ranka ya fita allakuwa da shi shi yasa sai kaji ana cewa dan auta wani lokaci sai kaga an saka tashi ma akan gatan da ake masa ma yafi na saura to haka shi ma mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gatan da mahaifinsa yake masa ya dara da saura to sai hankalinsa ya tashi baya so yanka Abdullahi ya so ina ma da a ce ƙuri'an kan wani ta fada cikin ƴaƴansa ba kan Abdullahi ba inda kan wani ta fada kai tsaye zai yanka amma kan Abdullahi ya shiga tsaka mai wuya ya rasa yanda zai saboda kaunar da yake yi wa Abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dangin mamansa ƴan Madina za mu zo mu ga bayani a nan gaba in mun zo kansa dangin mamansa ƴan Madina sai suka bashi shawara cewa ga mafita yanzu tunda kana da raƙuma ɗebo raƙuma guda 10 ka ajiye su a gefe ɗanka Abdullahi yana gefe sai ka yi ƙuri'a tsakanin raƙuma 10 da ɗanka Abdullahi in ƙuri'a ta faɗa kan raƙuma 10 shikenan yanzu sai ka sadaukar da su ka yanka su a ɗakin Ka'aba in kuma ta faɗa kan Abdullahi za mu baka wani shawara ya ce kun ba da shawara ne ya zo da raƙuma 10 ya aje su a gefe ɗansa Abdullahi na gefe ya kaɗa ƙuri'a ya zuba ɗan ya ɗauka sai ya ɗau yanka sai suka ce to ka sake zuwa da wasu 10 ka ɗora kan waɗannan 10 sun zama nawa 20 ka sake yin ƙuri'a tsakanin su ya sake zuwa da wasu 10 ya sa aka yi ƙuri'a sai Abdullahi ya sake ɗaukan yanka suka ce kakka da daddara sake zuwa da wasu 10 ya zo da wasu 10 suka zama 30 aka sake ƙuri'a Abdullahi ya ɗau yanka suka ce kakka daddara kai ta zuwa da su ya dinga zuwa da raƙuma 10 har sai da suka kai 100 raƙuma 100 kuma mun san raƙumi 1 ba karamin daraja yake da shi gurin Larabawa shi yasa in an tashi fatance a wancan zamani in an tashi fatance mafi kiman dukiyarsu shine raƙumi raƙumin ma jarra yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Ali لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يا كي علي كسني الله مدوكاكين سركي يا شري متن ديا اسببنك يا بما الكيري اكن اتي انتك مك دنيا دا جاجا الرقم سبو دا اوان چلوكا تيبا سجا دوكي يد تفي رقم درجة تو سيگا شيئا زهر عدد رقم سن كي اي تو لوكا تندسك كي اي دا اكا ساجا قرئا سي اكا يساء عبد الله سيدو الكرام to anan sai aka yanka wannan raƙuma 100 wa ɗakin Ka'aba aka sadaukar wa talakawan Makka da kuma duk wanda ya shigo garin Makka kaga wannan zai nuna mana yanda Larabawan wancan zamani duk da ba musulmai ba suke ba da muhimmanci wa alƙawari in sun yi alƙawari ba su saba saboda kashe ne a karan kansu su yi alƙawari su saba kuma suna ga za su bar kashe da abun kunya wa zuriyarsu a ce ai kai da Allah babansu ma ko kakansu da baya cika alkawari to ba sa sabu duk wani abu da za a zarge su ko a zargi iyalansu da shi ko a bayan ransu suna takatsantsan suna kokarin su ga sun kauce masa to kaga wannan zai nuna mana kima na wannan mahaifi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yanda Allah madaukakin sarki ya tsamo shi daga yanka lokacin da kuri'a ta fada kansa bahaifinsa na kokarin cika alkawarin sa Allah madaukakin sarki ya tsamo shi daga yanka wannan shine kawai abinda malamai na tarihi suke ambatawa dangane da mahaifin annabi Abdullahi Muhammad ibn Abdullahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Muhammad dan Abdullahi Abdullahi ya haifi annabi sallallahu alaihi wasallam min zawjihi Aminata binti Wahb az-Zuhuriyya al-Qurashiyya Abdullahi ya haifi annabi sallallahu alaihi wasallam daga matarsa Amina Amina kenan ita ce mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aminatu bintu Wahb Amina yar Wahb az-Zuhuriyya wacce ta fito daga kabilar Banu Zuhura ita ce kabilarta al-Qurashiyya wacce ta fito daga kabilar Quraysh kenan kabilanta guda biyu in ba man ce ba a bayan mun yi bayani cewa kabilar Qurayshawa kabila ce babbar kabila wanda karkashin ta za a iya samu kananin kabilu yanzu kaman muna magana da Hausa kuma karkashin Hausa zaka iya samu katsinanci zaka iya samu gudduranci zaka iya samu sakkwatanci duka karkashin Hausa ne to haka ita ma kabila ce ta Quraysh kabila babba karkashin ta zaka samu kananin kabilu masu yawa to ga kabilar mahaifiyar annabi kabilar Banu Zuhra shi kuma annabi kabilar mahaifinsa kabilar Banu Hashim kaga da Banu Hashim da Banu Zuhra duk kabilu ne da suka fito karkashin kabilar Quraysh akwai Banu Adi kabilar Sayyidina Umar ita ma kabila ce da ta fito karkashin kabilar Quraysh akwai kabilar Banu Taym kabilar Sayyidina Abubakar ita ma kabila ce da ta fito da karkashin kabilar Quraysh akwai kabilar Banu Umayya kabila Sayyidina Uthman ita ma kabila ce da ta fito da karkashin kabilar Quraysh to kenan cewa da aka yi az-Zuhuriyya al-Qurashiyya duka kabilar ta ce karamar kabilar ta az-Zuhuriyya babbar kabilar ta al-Qurashiyya wato ita ba Zuhuriyya ce kuma ba Qurayshiyya shine az-Zuhuriyya al-Qurashiyya mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam Amina ta hada dangantaka da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam akan kakanta na uku wanda shi kuma mahaifin annabi kakansa na hudu ne ita sunanta Aminatu bintu Wahb sunan mahaifinta kenan ko sunan kakanta Abdumanaf Aminatu bintu Wahb bin Abdumanaf bin Zuhura wanda take dangantuwa zuwa gare shi ba ana cewa az-Zuhuriyya ba ta fito da kabilar Banu Zuhura to tana dangantuwa zuwa ga kakanta na biyu bin Kilab kakanta na uku bin Murra kakanta na uku ai mun ji jerin kakaninta ko Amina bintu Wahb mahaifinta bin Abdumanaf kakanta na farko bin Zuhura kakanta na biyu bin Kilab kakanta na uku bin Murra kakanta na to bari mu ji shi kuma mahaifin annabi shi sunansa Abdullahi bin Abdulmuttalib Abdulmuttalib mahaifinsa ko bin Hashim kakansa na daya bin Abdumanaf kakansa na biyu bin Qusay kakansa na uku bin Kilab kakansa na hudu ita kuma Kilab kakanta na nawa ne kakanta na hudu to kaga Kilab kakan Amina na uku wanda Kilab shine kakan Abdullahi na hudu sun yi tarayya kenan sun hada dangantaka da mahaifin annabi da mahaifiyar annabi sun hada dangantaka akan Kilab Kilab kakan Abdullahi na hudu wanda kuma shine kakan Amina na hudu kenan Kilab ya haifi kakan annabi na hudu ya haifi kakan Amina na biyu mun gane bayani Kilab ya haifi Qusay Qusay shine kakan Abdullahi na uku Abdullahi bin Abdulmuttalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab mun ji nasabar Abdullahi bin Abdulmuttalib mahaifinsa ko bin Hashim kakansa na farko bin Abdumanaf kakansa na biyu bin Qusay kakansa na uku bin Kilab kakansa na hudu to mu duba Amina muka ce bintu Wahb shine mahaifinta ko bin Abdumanaf kakanta na farko bin Zuhura kakanta na biyu bin Kilab kakanta na uku kenan Kilab ya haifi Qusayyu kuma ya haifi Zuhura Kilab ya haifi Qusayyu sannan ya haifi Zuhura Qusayyu da yazo sai ya haifi Abdumanaf Abdumanaf ya haifi Hashim Hashim ya haifi Abdulmuttalib Abdulmuttalib ya haifi Abdullahi mun ga dangantaka ko nan kuma Zuhura dan Kilab ta wannan bangaren sai ya haifi wa Abdumanaf Abdumanaf ya haifi Wahab Wahab ya haifi Amina haka jerin yake kenan sun hada dangantaka da mahaifiya Annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifinsa akan kakan mahaifin na hudu wanda shine kakan mahaifiyar na hudu bin Abdul Muttalib bini ibn Abdul Muttalib wato Abdullahi shi dan Abdul Muttalib ne yanzu ana jero mana nasabai Muhammadu bin Abdullahi Muhammad dan Abdullahi amma Abdullahi ya haifi Muhammad da matarsa Amina to shi Abdullahi dan waye ibn Abdul Muttalib Abdullahi dan Abdul Muttalib Abdul Muttalib zai zama kakan Annabi kenan kakan Annabi mahaifin mahaifin Annabi to yanzu shi mahaifin Annabi Abdullahi mun ga baiwa guda ɗaya da Allah ya masa shine tsamo shi da yayi daga yanka dube da cewa rayuwarsa ba ta yi tsayi ba sai zama babu tarihi mai yawa akan sa to amma kakan Annabi Abdul Muttalib shi da rayuwarsa ta yi tsayi sai zama yana da tarihi mai dimbin yawa kuma yana da baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa mai tarihi Abdul Muttalib kakan Annabi ba shine asalin sunansa asalin sunansa Shaibatul Hamd Shaibatul Hamd shine asalin sunan kakan Annabi Abdul Muttalib to me yasa ake ce masa Abdul Muttalib kuma ma Abdul Muttalib ya zamanto yayi rinjaye akan sunansa ba yanzu idan duk wanda zaka tambaye shi cikin musulmai in ba wanda yake karanta tarihin musulunci ba cewa menene sunan kakan Annabi zai ce ma Abdul Muttalib kuma shine sunan da galibi kowa ya sani waye ya san shi da Shaibatul Hamd wannan sai wanda yake karanta tarihi karatun ma wanda yake ya danyi zurfi ka to kaga kenan Shaibatul Hamd asalin sunansa ya bata wani suna ne birin jaye gare shi shine Abdul Muttalib ko a nasabarsa in an zo Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ba a ce Muhammad ibn Abdullah ibn Shaibatul Hamd ba a fadin haka in an zo dai a ce Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib to me yasa Abdul Muttalib yayi rinjaye akan asalin sunansa Shaibatul Hamd da aka rada masa sannan kuma me yasa ake ce masa Abdul Muttalib shi ma malamai sun ambaci dalili shi wannan kaka na Annabi Abdul Muttalib kamar yadda a baya na yi ishara asalin kawunansa ƴan Madina ya aka yi kawunansa suka zama ƴan Madina kenan mahaifiyarsa ƴar Madina ce Abdul Muttalib mahaifiyarsa ƴar Madina ce amma mahaifinsa fa dan Makka waye mahaifinsa Hashim ko Hashim ba shine mahaifin Abdul Muttalib ba Abdul Muttalib kakan Annabi mahaifinsa shine Hashim Hashim kuma dan Makka ne amma mahaifiyar Abdul Muttalib ba ƴar Madina ce ya aka ta zama ƴar Madina shi kuma mahaifin dan Makka alhali da akwai rata tsakanin Makka da Madina kuma babu mota ba jirgi idan mutum yana so ya je Madina daga Makka sai kwana 12 bai isa ba suna tafiya ne da kafa ko kuma akan dawaki ko akan raƙumai ko kuma akan jakuna yana daukan sa akalla kwana 12 tsakanin Makka da Madina kaga ratan ya kai ya kawo to za a yi mamakin ya akai aka samu auratayya tsakanin bangarorin nan guda biyu dan Makka da ƴar Madina to dalilin shine shi mahaifin Abdul Muttalib shine muka cewa Hashim ko al'amarin nasaba yana da dan wahala kada shi yasa na ce ba za mu yi dogon zango a kai ba idan muka dauki kakaninsa guda hudu sai mu sallaka amma idan za mu yi ta tafiya wani za a bar shi a baya wani kuma sai abun yana wadil wani sashen maganin yana shiga wani to amma muka dauki kakaninsa guda hudu ya dan fito mana cewa ya tabbas wannan nasabar madaukaki ya ce kamar yadda mawallafin littafin ya ce annasabu sharif sai mu sallake kai tsaye sai mu shiga cikin gundarin tarihin Annabi din nan ana so a fito mana da baiwa da Allah yayi wa Annabi na zaba masa nasaba da yayi wacce take nagartacciyar nasaba madaukakiyar nasaba shi yasa ake kawo mana waɗannan kakannuna annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce waye mahaifin Abdul Muttalib kakan annabi Hashim ko Hashim shine mahaifin Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma shine kakan annabi mahaifin mahaifinsa to mahaifin kakan annabi Hashim kenan dan kasuwa ne mun san dama abinda mutan Makka suka fi shahara da shi shine kasuwanci yan kasuwa ne kuma in sun dauki hajarsu ta kasuwanci suna tafiya Sham Sham suke tafiya da hajarsu ta kasuwanci mutan Makka idan sun dauki hajarsu ta kasuwanci daga Makka sai su tafi da ita Sham idan sun je sun siyar sun ci riba sai su dauko kaya da na Sham sai su taho da ita Makka sai su zo su sayar haka suke su dauki na Makka wanda babu a Sham su je su sayar a Sham sai su dauko na Sham wanda babu a Makka su zo su sayar a Makka wannan ita ce dabi'a da mutan Makka suke tafiya akai to Hashim yana cikin manyan ɗan kasuwan garin Makka mahaifin kakan annabi mahaifin Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma kaka ne na annabi yana cikin manyan ɗan kasuwan garin Makka idan ya fita daga garin Makka zai tafi Sham yakan yada zango a Madina Madina idan ya yada zango akwai gidan abokin mahaifinsa anan yake sauka sai kwana ɗaya ko biyu ya dan huta sai ya karasa Sham ya je kasuwancin sa ya dawo koyaushe haka yake to sai ya ga yar abokin mahaifinsa shi Hashim kenan ya ga yar abokin mahaifinsa anan inda yake sauka a Madina sai ta burge shi sai so ya aure ta sai wannan aboki na mahaifinsa ya ce to ba wani abu ba zan ana ka auren yata ba saboda kai ma ɗana ne kai ɗan aboki na ne zan baka auren yata amma akwai sharadi menene sharadi in ka tafi da ita in Allah ya bata juna biyu to mu a tsarin mu ana da ita gurin mu ta reni wannan juna biyun kuma ta haihu a gaban mu ya ce ba matsala zan cika muku wannan sharadi to anan sai aka aurarwa Hashim da yar Madina yar abokin mahaifinsa sai ya dauke ta sai ya tafi da ita garin Makka da ya tafi da ita garin Makka ba a dade ba sai Allah ba ta juna biyu wannan shine cikin Abdul Muttalib kenan ta samu cikin Abdul Muttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda sharadi ne su kuma abin da ya shafi sharadi da alƙawari ba sa sabawa saboda suna ga kashe ne a kansu to sharadi suka yi da mahaifinta shi kuma dama hanyarsa ce Madina da ya tashi tafiya kasuwancinsa sai ya dauke ta suka tafi tare da suka zo Madina sai ya ajiye ta gidansu bisa sharadin da aka yi tunda yanzu juna biyu ya samu shi kuma sai ya wuce Sham gurin kasuwancinsa ya isa Sham ya yi kasuwanci ya ci riba yana shirin juyowa sai Allah ya dauki rayuwarsa shi Hashim kenan nan kuma ya bar mata da ciki to bayan wani lokaci sai ta sauka ta haifi ɗa namiji to ɗan da ta haifa sai aka sa masa Shaibatul Hamd shine kakan annabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib shi Abdul Muttalib din nan shine aka rada wa suna Shaibatul Hamd wannan yaro ya rayu a gaban dangin mamansa kenan ya rayu a gurin kawunansa da kuma kakaninsa na wajen uwa ya taso kenan gaban mahaifiyarsa tunda mahaifinsa ya rasu ya taso har ya tasa ya kai wajejen shekara 6 zuwa 7 kamar yadda malaman tarihi suke ambato yana zaune a gaban dangin mahaifiyarsa to sai dangin mahaifinsa wanda suke garin Makka sai suka ji labarinsa kuma sun san da cewa sanda aka tafi da mahaifiyarsa an tafi da ita da ciki amma dai labari bai iso su ba ta sauka bata sauka ba dai basu sani ba amma labari ya iske su cewa akwai wani karamin yaro cikin mutanen Madina da yake kama da su yake kama da su dangin mahaifinsa kenan yake kama da su kenan ya dauko kaman dangin mahaifinsa sai ɗaya daga cikin ɗan uwan mahaifinsa wanda ake kiransa Al-Muttalib bin Abdulmanaf wannan Hashim bin Abdulmanaf muna gane ne lissafi Muhammad bin Abdullah bin Abdulmuttalib bin Hashim bin Abdulmanaf to shi kuma Al-Muttalib bin Abdulmanaf dan uwan Hashim bin Abdulmanaf sai ce shi ko koyaye za a yi sai ya je ya taho da dan uwansa Hashim tunda Hashim yanzu baya rayu to shine ya fita daga garin Makka
ya hau kan dokinsa sai taho Madina. Da ya iso Madina sai ya yi sa'a ya iske Abdul Muttalib wanda aka sa masa suna Shaibatul Hamd, ya iske shi tare da kananun yara sa'o'insa suna wasa a wajen Madina, suna wasa irin na harbi a dasa kaman ice ko tsinke, sai wannan ya harba, wato wasan harbi na seti, wasan seti suke yi, wannan ya harba sai ya kauce bai samu ba, wancan shi ma ya harba ya kauce bai samu. Abdul Muttalib da yazo ya harba sai ya samu, sai yayi wa kansa kirari, sai ni Shaibatul Hamd dan Hashim dan Abdul Manaf Bakuraishi babban nan nasa yana tsaye na ji, sai ce alhamdulillah kaya ya tsinke a gindin ka ba, kuma yana ganin yaron ya ga kaman dan uwansa Hashim, sai lallaba sai je same shi, sai ce kai yaro ni babban ka ne baka ga kama ba, yace kwarai kwa ina ga kama, yace to ni dan uwan mahaifinka, in za ka yadda ka bi ni sai in tafi da kai Makka, garin Makka gari ne mai daɗi, akwai ɗakin Ka'aba, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, ita kwaitan masa garin Makka, akwai Mina, akwai Safa, akwai Marwa, akwai Arfa, mutane suna zuwa garin Makka su zo su yi tawafi, in ka so sai in ɗauke ka in tafi da kai, ce a zan bi ka ya am babbana, zan bi ka mu tafi. Wani dattijo yana zaune a gurin yana kallonsu, shi ɗan Madina ne, sai ya zo ya same shi. Yace kai Al-Muttalib tabbas na san wannan dan dan uwanka, to shawarin da nake baka maza dauke shi ka gudu, in ka bari har mahaifiyarsa ta ji labari za ta nemi taimakon mu, mu ko in ta nemi taimakon mu za mu hana ka tafiya da shi. Sai ya dauki dan sai ya dora gaban sa sai ya gudu, sai da ya nisa ma kusa isa Makka, su suna can ana ta neman Shaibatul Hamd, ina Shaibatul Hamd, ina Shaibatul Hamd, har sai yara suka ce ai ai wani mutum ya zo yana dan kama da shi, ya dauke shi ya tafi da shi Makka. Ta ce ka amma an rusa mata tsarinta, to nan ba yadda ta iya tunda ya kusa shiga Makka, in har ya shiga Makka shikenan magana kare, tunda shi ma dan uwan mahaifinsa, sai gashi ya shigo garin Makka da da, da ya fita shi kada, yanzu kuma aka ga ya dawo da da wanda bai wuce shekara 6 zuwa 7, sai suke ta mamaki da inda ya je wuce mutane sai su tambaye shi kai ko ina ka samu wannan dan ba mu san shi ba, sai yake cewa ai hadha abdul, wannan din da kuke gani ba wana ne, sai suke cewa hadha abdul Muttalib, shi sunansa Al-Muttalib, wannan kuma da ya tawo da shi Shaibatul Hamd inda ya wuce mutane suna zaune a gindin bishiya suka tambaye shi ina ka samu da, sai yace hadha abdul, ai wannan ba wana ne, sai suna hadha abdul Muttalib, wannan bawan Al-Muttalib, to cewa da yayi hadha abdul ni su kuma suna cewa hadha abdul Muttalib, shikenan sai ake ce masa ma abdul Muttalib, bawan Muttalib, to wannan abdul Muttalib din a Makka sai ya rufe sunansa Shaibatul Hamd, sai aka waye gari ba a san shi ma da asalin sunansa na Shaibatul Hamd ba, an fi sanin sa da abdul Muttalib, shi kuma ba ya faɗi haka bane dan ya bautar da shi ya mai da shi bawa, kawai ya faɗi haka ne a babin wasa, kuma abun shikenan sai ya zama kamar gaske aka yi ta faɗi, amma yana matukar kaunarsa, yana kaunan wannan babba na annabi, kaka na annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, shi yasa da yaje da shi ya tattare rayansa ya yi ta kula da shi har ya girma, to da ya zo rasuwa shi mun Al-Muttalib sai ya yi wasiya cewa duk dukiyar da ya mallaka a bawa dan dan uwansa Abdul Muttalib, to shi ne yana rasuwa sai aka bawa Abdul Muttalib wannan dukiya na dan na babbansa kenan ko dan uwan mahaifinsa. To wannan idan mun yi dube ga wannan sai mu ce shine sababin da yasa ake ce masa Abdul Muttalib, shi yasa sai sunansa ya zama ya bata, sunansa Shaibatul Hamd sai ya zama ya bata, sai ya zama an fi sanin sa da Abdul Muttalib, to ko a nasaba annabin an zo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ba ta Muhammad bin Abdullah bin Shaibatul Hamd, sai dai a ce Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. To daga cikin baiwa da Allah ya yi ma wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan babbansa Al-Muttalib wanda ya kula da shi ya rene shi, sannan ya yi wasiya cewa dukiyarsa Abdul Muttalib ya rike ta gaba ɗaya, duk da cewa yana da ƴaƴa ba, amma bai yi wasiya wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa ba saboda soyayyar da yake yi wa Abdul Muttalib, wasu daga cikin malaman tarihi suka ce wannan zai nuna maka kariya da Allah ya ba ma wannan kaka na annabi, na sanya soyayyarsa soyayyar kakan annabin a zuciyar babban babbansa duk da yana da ƴaƴa amma bai wasiyar dukiyarsa ga ƴaƴan ba sai wasiyar dukiyarsa ga dan dan uwansa wannan iko ne na Allah subhanahu wataala dan ya bada kariya na musamman wa kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan baiwa ce Allah kansa shi yasa a nan gurin aka ce wa nasaban na annabi nasaba ma daukakiya to wani abu da zai ƙara fito ma da daukakarsa daukakan wannan kaka na annabi Abdul Muttalib lokacin da aka mallaka masa wannan dukiya sai waye gari yana da dukiya da dai gwab aka waye gari yana da dukiya da dai gwab to sai wani cikin bafaninsa bafanin shi Abdul Muttalib wanda ake kiransa Naufal bin Adi kaman bayaninsa ya gabata a baya ko mun tuno bayaninsa wani bayani muka tuno akan Naufal bin Adi mun yi bayaninsa a baya gori yayi gori wa Abdul Muttalib yayi gori wa Abdul Muttalib cewa shi da ba shi da da kuma zai na musu tinkahu ca shi zai toni rijiya to shi wannan Naufal din tun suna matasa ma yana cin kafan Abdul Muttalib to lokacin da aka gadan masa da dukiya Naufal din sai ya kwace dukiyar gurin Abdul Muttalib Abdul Muttalib ya kada ya rawa ya bashi dukiyar sai ya ce a ai su da ma larabawan da suke rayuwa mai karfi alkalin kauye wanda yake da karfi shikenan mara karfi kuma sai Allah ya yi haka suke rayuwa idan kana da karfi to shikenan kowa zai tsorace ka kuma zaka karye wanda kake so ka danne wanda kake so ka ci zarafin wanda kake so ba mai ce maka ci kanka indai kana da karfi to ya kwace dukiyar Abdul Muttalib yana ga yasha Abdul Muttalib kuma da ya ga haka sai tuna fashi shi fa gida biyu yake da shi yana da dangi a Makka in yanzu mutan Makka basu dau mataki kan kwace masa dukiyarsa da aka yi ba bari ya sanarwa danginsa na Madina kawunansa da kakaninsa na wajen uwa sai ya gaya musu cewa gashi nan fa dukiyar da aka bar mun wani cikin ƴaƴan baffanuna ya kwace mun dukiya sai suka ce kwantar da hankalinka suka yi gangami haka ne da musu suke zamanin jahiliya da ƙarfi ake abu musulunci ne da yazo ya fito na fito da wannan ce ba a tare da wannan suka yi gangami suka dauko makamai masu tarin yawa kuma masu hatsari sai suka shigo garin Makka suka zo suka zuba da wakansu da makamansu a kewayen ɗakin Ka'aba Naufal da ya gani sai ya ce kai mutanen nan sun zo da sharri sai ya dau dukiyar Abdul Muttalib sai ya mayar masa da kayan ya tsori ta kenan ya ma dauko a cikin nasa sai ya ƙara masa ya ce kai hakuri to da suka ga haka sai suka ce to shikenan dama abin da ya kawo mu kenan suka ce duk wanda ya taba ka sanin mana sai suka koma to wannan ma malamai suna cewa wata kariya ce ta musamman Allah ya bawa kakan annabi na raba masa danginsa da yayi bai sanya danginsa sun zama iya cikin garin Makka ba ya zama hadda garin Madina kabilun garin Madina kuma sun bambanta da kabilun garin Makka tunda garin Madina ba Qurayshawa bane kabila ce ta Banu Najjar wanda a cikin su aka samu Al-Aws da Al-Khazraj waɗannan su ne annabi ya kira su da Al-Ansar kaga su ko mutan Makka Qurayshawa ne to wannan daukaka da Allah ya bawa wannan kaka na annabi Abdul Muttalib sai wasu kabila da suke zaune a wajen Makka wacce ake kiranta kabilar Khuza'a nan gaba in mun zo bayani ambatanta zai zo da kuma takaitaccen bayani kanta suna zaune a wajen Makka sai suka zo suka samu Abdul Muttalib wannan baiwa ta uku kenan da Allah ya sa duk da wannan yana fito mana da me daukakan nasaban annabi kakaninsa Allah ya ba su baiwa ta musamman to wannan baiwa ta uku kenan da Allah ya yi wa wannan kaka na annabi Abdul Muttalib kabilar Khuza'a tana zaune wajen Makka sai ta shigo garin Makka da suka ji labarin abin da ya auku tsakanin Naufal da Abdul Muttalib da agaji da Abdul Muttalib ya samu a gurin mutan Madina sai suka shigo garin Madina a garin Makka suka samu kakan annabi suka ce muna so mu kulle yarjejeniya da kai ita kabilar Khuza'a asalinta yar Yaman ce to amma ita ta zo ta jagoranci garin Makka kafin Qurayshawa su jagoranci garin Makka bayani kanta zai zo to daga ƙarshe an fita su daga garin Makka sai suke rayuwa wajen Makka to da suka ji labarin abin da ya faru da Abdul Muttalib sai suka shigo Makka suka same shi suka ce muna so mu kulla yarjejeniya da kai wani irin yarjejeniya suke so a kulla cewar ya hada kai da su idan an yake su ya shiga musu shi kuma in ya shiga ai yana da masu taimaka masa mutan Madina in za a yake shi su ma za su shiga masa yanzu karfi ya kare ke shi dan Makka ne sannan mutanen Madina za su agaza masa yanzu kabilar Kuza da suke zaune wajen Makka su ma za su ta agaza masa to yanzu sai aka wayi gari ana tsoron sa duk Larabawa suna tsoron sa sai ake jinjina masa ake ganin girman sa ake ganin kimar sa ba mai musu da shi ba mai challenge din sa to shine bayanin da yake mana a nan gurin yake cewa wa kana Abdul Muttalib shaykhan mu'azzaman fi quraish yasturuna an ra'ayhi fi mushkilatihim wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim wannan shine bayanin da yake a nan gurin yayi bayani cewa shi Abdullahi dan Abdul Muttalib min zawjihi Fatima bint Amr al-Makhzumiyya wato shi Abdul Muttalib ya haifi dan sa Abdullahi mahaifin annabi kenan daga gurin matarsa wacce ake kiranta Fatima bint Amr Fatima ibn Amr al-Makhzumiyya ta fito da kabilar Banu Makhzum al-Qurashiyya ita kuma kabilar Banu Makhzum karaman kabila ce karkashin kabilar Quraysh dama mun ce kabilar Quraysh kabila ce babba karkashin ta akwai kananun kabilu to ita matar Abdul Muttalib Fatima bint Amr ta fito da kabilar Banu Makhzum wanda ita kabilar Banu Makhzum kabila ce karkashin kabilar Quraysh to anan sai ake mana bayani baiwar waki da Allah yayi wa shi Abdul Muttalib kakan annabi sai aka ce wa kana Abdul Muttalib shi Abdul Muttalib ya kasance shaykhan mu'azzaman dattijo ne wanda ake girmama shi fi Qurayshin cikin Qurayshawa me yasa suke girmama shi saboda waɗannan abubuwa da suka faru dan babban sa da yazo ya mallake dukiyarsa ya nemi agajin kawunansa suka zo da makamai dan babban sa ya ji tsoro sai mayar masa da dukiyarsa kuma ya kara masa kabilar Kuza'a da take rayuwa wajen Makka da taga haka sai ta zo ta kulla yarjejeniya tsakaninta da Abdul Muttalib yanzu duk wanda zai taba ta Abdul Muttalib zai taimaka mata duk wanda zai taba Abdul Muttalib za ta taimaka Abdul Muttalib sai aka wayi gari Abdul Muttalib yana da masu bashi taimako duk wanda ya fuskanta zai yaka yana da karfi Kuza'a za su zo su taimaka masa Banu Najjar mutan Madina su ma za su zo su taimaka masa sai ya zama ana girmama shi ana ganin kwarjinin sa ana ganin haiban sa ana jin tsoron sa shine bayanin da yake anan cewa kana Abdul Muttalib shaykhan mu'azzaman fi Quraysh shi Abdul Muttalib ya kasance dattijo ne wanda yake abin girmamawa wanda ake girmama shi a cikin Qurayshawa yasduruna an ra'ayhi fi mushkilati suna dawowa kan ra'ayinsa a mushkilolin su idan an samu mas'ala ta kunno kai sai aka zauna a tattauna kan yanda za a fuskanci mas'ala wannan ya bada shawari wannan ya bada shawari wannan ya bada shawari sai kaga kowa ya koma kan shawarin Abdul Muttalib saboda yanda suke girmama shi saboda yanda suke ganin kwarjinin sa saboda yanda suke ganin haibar sa da kimar sa da darajar sa a cikin su shi duk lokacin da aka zauna tattaunawa aka bada shawarwari to galibi sai kaga an rinjaye kan shawarin sa saboda girman sa wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim sannan kuma duk wani abu da yake mai muhimmanci nasu suke gabatar da shi idan ma wani abu ne na wakilci sai su sa shi ya zama wakili shi yasa kamar yadda zamu zo mu ga bayani nan gaba a shekarar haihuwan annabi lokacin da Abrahata ya zo da giwaye da nufin rusa ɗakin Ka'aba wa Qurayshawa suka tura ya je tattauna da Abrahata babu kawo kakan annabi Abdul Muttalib shi suka tura je tattauna da Abrahata yaje su fahimci juna da Abrahata akan Abrahata ya hakura ya koma kar ya zo ya rusa ɗakin Ka'aba to kaga wannan ya nuna mana matsayin wannan kaka na annabi Abdul Muttalib a cikin Qurayshawa kuma a cikin Larabawa sai ya ce Ibnu Hashim shi Abdul Muttalib dan Hashim Hashim shine kakan annabi na nawa nabiyin ko Muhammad sunan sa ko bin Abdullahi sunan mahaifinsa bin Abdul Muttalib sunan kakansa na farko bin Hashim sunan kakansa na nabiyu kakansa na biyu shine Hashim to to anan gurin za a yi mamaki kamar yadda muka yi bayani dangane da Abdul Muttalib muka ce asalin sunansa Shaibatul Hamd to shi ma Hashim ba shine asalin sunansa galibi idan kana bibiyan kakannin annabi nan zaka ga ba asalin sunansu kenan ba asalin sunansa wani amma sai kaga wannan suna da ake gaya masa yayi rinjaye akan sunansa yanzu shi Hashim ba shi bane asalin sunansa asalin sunan Hashim Amru amma ba a san shi da Amru ba an fi sanin sa da Hashim kaga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ba a ce Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Amru ba a fadin haka sai dai a ce Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim kuma ba a ce bin Shaibatul Hamd bin Amr ba a fadin haka sai dai a ce bin Abdul Muttalib bin Hashim kenan yanzu Hashim yayi rinjaye akan asalin sunan kakan annabi na biyu Hashim Amr to shi me yasa ake ce masa Hashim me yasa Hashim ya badda sunansa na asali Amr asalin sunansa na asali Amr sai aka waye gari Hashim ya badda sunan kuma yayi rinjaye kan sunan menene dalili shi ma akwai dalili da malaman tarihi suka ambata kamar yadda muka sani ko kamar yadda muka yi bayani a baya Hashim Hamshakin dan kasuwa ne ko yana daukan hajarsa daga Makka ya tafi da ita Sham ba anan ne ma yana dawowa a Madina ya tsaya ya aure yar Madina ba kuma Allah madaukakin sarki ya bashi wadata yana da dukiya mai yawa to wata rana ya fita da kasuwancinsa daga Makka ya tafi Sham sai mutanen Makka suka samu canjin yanayi na rayuwa farashin abubuwa suka hau abinci yayi karanci sai yunwa ta yawaita a cikin Makka har wasu suna fuskantar mutuwa wato akwai barazana ta halaka saboda yunwan da ake ciki za a samu wanda ya kwana biyu bai ci ba bai sha ba akwai wanda ya kwana yayi 24 hours bai ci ba bai sha ba kuma ba shi da sababin ba shi da dalili da zai samu abinci ne ya ci sai Makka aka waye gari ta shiga cikin matsanancin yanayi labari sai iska Hashim cewa ba ga yanayi da mutanenka suke ciki ma'ana ƴan garinka mutanen Makka to Hashim a daidai lokaci dama ya gama kasuwancinsa sai ya sayi gurasa mun san gurasa ya sayi gurasa mai tarin yawa wasu malaman ma suka ce a fulawa yasa aka masa gurasa mai tarin yawa ya cika buhuhuna da gurasa ya nemi raƙuma masu tarin yawa dubban raƙuma sai ya dora gurasa a kansu sai ka doye taho ya dawo Makka da ya zo Makka sai yasa aka soke waɗannan raƙuman gabaki ɗayansu aka fede su aka yayyanka naman su aka dora kattikattin tukwane aka dafa gurasan nan kuma da yazo da shi sai dinga yayyanka gurasan yana yayyankawa sai a ɗebi yanka mai tarin yawa da nama mai tarin yawa sai a kai gidan nan a ɗiba yanka mai tarin yawa da nama mai tarin yawa a kai gidan nan ranan babu gida cikin gidajen Makka face sun ci sun koshi duka suka ci suka koshi kuma har suka rage na gobe wasu har da na jibi to wannan aiki da yayi na tsaga gurasa a larabci suna ce masa hashama hashamat sarida ya tsaga gurasa mai tsagawan kuma ana ce masa hashim mai tsaga gurasa to wannan aikin da yayi sai ake ce masa hashim aikin tsaga gurasa da yayi tai yana rarrabawa shi hakan yayi ne ma ya rage musu aiki ai zai iya daukan gurasa su kutum kato a aika gidan nan a yana ga yanzu fa suna ham kawai suna jira ne kawai yana zuwa kawai su fara ci hannu baka hannu ƙarya to bari ya rage musu aiki in an tsatsaga wani za a dauki tsagi wajen guda 10 ko 20 a kai masa yanzu an kai masa guda ai zai iya tsaga da kansa a'a saboda tausayin su da yanda ya ga sun shiga masa sai kawai ya zama ya tsatsaga ta yanda an kai musu kawai sai ci ya saura to na aiki da yayi hashama sai ake ce masa hashim ma'ana mai tsaga gurasa to sai zama kawai duk garin Makka an dauka hashim kuma wannan aikin da yayi sai Allah ya tsamo su daga cikin yunwa ta yaya dan su ci yau da gobe shikenan a'a ai akwai ba shi kadai bane dan kasuwa ba shi kadai bane mawadaci yanzu ya bude sauran kofar shikenan sai zama irin aikin da yayi da yawa daga cikin yan kasuwar Makka mawadatan Makka su ma sun dauki wannan aikin sai yunwa ta tafi a Makka waye sababi wannan kakana annabi Hashim to wannan ma malamai suna lissafa shi cikin baiwa da Allah ya ma wannan kakana annabi nabi shi yasa muka ce duk kakanin annabi duka in ka duba daga farkon su har karshen su zaka ga kowanne da baiwar da Allah ya masa sannan kuma ba za ka samu abun suka ga ɗaya daga cikin su na ayyu in ma ko ta fiskan halittarsa ko kuma ta fiskan ɗabi'unsa ko kuma ta fiskan halayyarsa ba za ka samu abun suka to wannan aiki da Hashim yayi ma Allah ya bamu labarin sa cikin Al-Qur'ani li'ila fi Quraysh إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف كغان أمبتي قريش واتجم ونن سورة أكتي لإلى في قريش دون قريش وصحر كاونا ونشما بيانين سزيرا ilafihim rihlatal shita'i was-sayf hada kawunan su a tafiye tafiyan su lokacin bazara da kuma lokacin sanyi falyahudu rabb hadha al-bayt to su bauta wa ubangijin wannan daki shine wani daki dakin ka'aba alladhi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da su daga yunwa wani yunwa yunwan da suka samu kansa a ciki wanda Hashim yazo ya agaza musu wannan agaza musun da Hashim yayi iko ne na Allah Allah ne ya ciyar da su ta sababin kakan annabi alladhi at'amahum min ju' suna cikin matsanancin yanayi wani ya kwana biyu bai ci abinci ba wani ya yi 24 hours bai ci abinci kuma ba shi da dalilin abinci sai Allah ya ciyar da su ta hanyar kakan annabi nabi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da su daga yunwa to tun daga nan sai sunan Hashim sai ya buya asalin sunan sa Amr sai buya sai aka wayi gari ana ce masa Hashim wannan baiwa ta farko da Allah ya yi wannan kakana annabi Hashim akwai baiwa ta biyu wanda ina ga kamar lokaci ba zai bamu dama mu ambaci wannan baiwa ta biyu da Allah madaukakin sarki ya yi wannan kakana biyu na annabi Hashim ba baiwar ita ce shi ya sunnanta musu tafiya kasuwanci lokacin sanyi da lokacin zafi da ayatul qur'ani ta ambata mana li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayf li ila fi quraish dan quraishawa su samu hadin kai su dunkule su zama abu daya ila fihim rihlata shita'i hadin kansu a tafiye tafiyan su da suke lokacin sanyi was-sayf da kuma lokacin zafi tafiye tafiyan su na kasuwanci to waye sunnanta musu wannan rihila wannan tafiye tafiyan kakan annabi Hashim ina ga karishin bayani kan wannan baiwa ta biyu na sunnanta musu tafiya kasuwanci lokacin sanyi da lokacin zafi wanda Al-Qur'ani ta ambata mana zamu jinkirta shi sai Allah kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ba mu ikon amfaniwa da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baya akan ne halaccin radawa yaro suna Abdul Muttalib ana samu kuma Abdul Muttalib dai ai ba sunan Allah ba kuma a radawa wa yaro suna Abdul Muttalib ka san bai halatta ba malamai sun yi maganganu akan wannan wasu suna gaba laifi wasu kuma sun kausa harshe akai idan mun duba littafin kitabut tauhid akwai babi da yayi takalas akan haka to amma a zahiri in mun dubi sunan Abdul Muttalib bawan Al-Muttalib kamar misali kace Abdul Isa ko Abdul Muhammad ya dace haka bai dace ba to haka shi ma Al-Muttalib suna ne to a ce Abdul Muttalib bawan Muttalib ne makon bawan Allah haka wanda aka ce Abdullahi Abdurrahman ai kaga wannan duk ba matsala dama dukan mu bayin Allah Abdurrahman Abdul Quddus Abdul Majid Abdul Rahim Abdul Malik Abdul Malik kaga da sunayen Allah subhanahu wataala Abdul Rauf to amma Abdul Muttalib bawan Muttalib kaga bai halatta ba bautar da halittun Allah ga wani Allah bai halatta ba bautar da halittun Allah ga wani Allah mafi alkhairin sunaye sune wanda aka bautar da su ga Allah Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdul Quddus Abdul Salam Abdul Mu'min har zuwa kashi kaga bai halatta radawa tun suna Abdul Muttalib kuma akwai shi sosai a cikin society ana sawa yara suna Abdul Muttalib yana da kyau gabanin a sawa yaro suna a yi kokarin fahimtar ma'anan sunan da kuma halaccin sama yaro mun suna akan yi wannan kurakurai wajen radawa yaya suna wani lokaci sai kaga an rada musu suna wanda yake mummunan suna wani lokaci sai kaga an rada sunan da ba shi da ma'ana akwai lantana ana radawa mace lantana lantana din nan fa kalma ce fa cikin alqur'ani lantana bil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu lan harafi ne lan tanalul birra ba za ku taba samun kyakkyawa gurin Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbu har sai kun ciyar daga abin da kuke so sai aka dauke lan da ta din da nunun din lan tana tanalu din nan kalma ce fi'ili ne tanalu wannan kuma lan harafi ne to da aka zo sai aka dauke harufa biyu na wannan fi'ilin sai aka hada da wannan harafin wai sai aka tada suna da shi kaga tanalu fi'ili ne ba za ku samu lan kuma ba za korewa ne lan harafi ne na korewa tanalu kuma samu to da aka zo wannan samu sai aka raba shi guda gida biyu tunda tanalu ta nalu harufa huɗu sai aka dauki ta'un din da nunun din sai aka hada su da lan harafi din nan sai ake radawa mace suna wai lantana lantana sai aka bar lulbirra to a sa mata gaba daya mana lantana lulbirra gaba daya a huta sai ake ce lantana to zaka samu sunaye irin wannan da yawa da aka rada mutane kuma ba a san ma'anarsu tunda lantana ba shi da ma'ana ko da an da larabcin lan korewa ne tana ko mai ma'anarsa ba shi da ma'ana to an haka su an tada abu guda to bai halatta ba mutane suna sawa ƴaƴansu sunayen da ba su san ma'anarsu ba sannan kuma ba su san ingancin radawar sunan ba saboda shi suna yana da tasiri akan ma'abocinsa shi yasa annabi idan mutum ya zo da mummunan suna sai ya canja masa wani ya zo sunansa Huzur annabi ya ce me zai hana ka canja wannan suna Huzur bakin ciki kaga kaman za a wayi gari tunda an masa suna Huzur zai zama mai bakin ciki tunda galibin an sa suna ana fata ka dauki dabi'u irin na wannan sunan shi yasa me amfanin yin mai suna a duba nagartaccen mutum da ka haifi danka sai ka yi mai suna saboda fatan danka ya zama irinsa ai fata ne a lokacin da ka rada danka suna mai kyau kana waɗanna ka kyakkyawan fata ne idan ka duba wani nagartaccen mutum sai ka masa suna irin na mutumin kana fatan ya zama irin mutumin to sai a dauko munanan suna kuma ana sawa yaro kaga sai ya zama kuma yayi tasiri wa yaron in misali Uzun aka sawa yaro sai yaron taso mai fushi wanda abu kadan za a masa ya bata rai saboda sunan da aka masa an masa fatan ya zama mai fushi ne Allah ya tsirata sai abu na gaba tambaya ta gaba cikin nasabar mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta muka ce Aminatu bintu Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra ko shine nasabar da muka karanta na mahaifiya annabi bin Zuhra bin Kilab ko Aminatu
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب نوكم منتي ما هي فين النبي عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب هو تتمبين ده أجي إذا ممكن أجير كاكاني ما هي فين النبي أكوي عبد مناف هكذا jerin kakanin Amina nan ma akwai Abdul Manaf shin mutun daya ne ko da bambanci bari mu sake karanto na sabar mahaifiyarta Aminatu bint Wahab shine mahaifinta ko bin Abdul Manaf kakan Amina mahaifin Wahab mun gane bayani bin Zuhura kakanta na biyu kakan babanta wanda shine kakanta na biyu shi kuma Zuhura bin Kilab sai zama kakanta na uku to mu dawo kan mahaifin annabi Abdullahi muka ce Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim kenan Hashim kakan Abdul Muttalib bin Abdul Manaf zai zama kakansa na biyu bin Qusay kakansa na bin Kilab kakansa na uku to yanzu Abdul Manaf da aka ambata a nan da Abdul Manaf da aka ambata a can akwai dangantaka tsakanin su shi Abdul Manaf na nan na mahaifin annabi an ce dan waye dan Qusay Abdul Manaf na mahaifiyar annabi an ce dan Zuhura kage kenan ba dangantaka ba mutun dai bane da mutun daya ne anan an ce bin Abdul Manaf sai a ce bin Qusay can ma an aka ce bin Abdul Manaf sai a ce bin Qusay zai mu ce eh mutun daya ne amma nan can da aka ce bin Abdul Manaf bin Zuhura nan kuma aka ce bin Abdul Manaf bin Qusay sai muka fahimci kawai sunan ne iri daya amma ba mutun daya bane Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay ita kuma nan aka ce Aminatu bint Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhura kenan wannan Abdul Manaf din shi dan Zuhura ne wancan Abdul Manaf kuma dan Qusay ne na baban annabi wanda Abdul Manaf da ya fito cikin jerin kakanin annabi ta bangaren babansa shi dan Qusay ne nan kuma Abdul Manaf da ya fito cikin jerin kakanin annabi ta bangaren mahaifiyarsa shi dan Zuhura ne shi yasa ake danganta ita mahaifiyar annabi zuwa ga kabilar Banu Zuhura suna ne sai ake danganta ta zuwa ga kenan babu dangantaka tsakanin wannan Abdul Manaf da wancan Abdul Manaf sunan ne kawai yayi iri daya abu na karshe zamu yi addu'a na fatan alkhairi ma daya daga cikin wanda suke halartar wannan majalisi sakamakon daukan nauyi da yayi na yada karatun da muke yi ta Facebook kuma za a iya kamawa ma online muna masa addu'a ta fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya nauyaya mizaninsa da wannan aiki da yayi Allah ya sa shi cikin kyawawan ayyukansa Allah ya sanya albarka cikin abin da Allah ya azurta shi da shi duk kuma wanda suka amfana da karatun da aka yi shi ma Allah ya masa ladan zuwa ga mizaninsa sannan duk wanda suke ta kai kawo wajen galin karatun baya dore kuma ya ci gaba su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya nauyaya mizanin su da hakkasan su da suke ta yi duka Allah mana tarayya aladan muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka ya sanya albarka cikin rayuwarmu Allah ya sanya albarka cikin rayuwar zuriyarmu duk wani mai bukata ta alkhairi a cikinmu ya Allah ka biya masa bukatarsa ta alkhairi duk wani wanda yake da damuwa a cikinmu Allah ka yayi masa damuwarsa marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke kwance a wannan asibiti Allah ka yayi musu jinyarsu ka sanya ta ta zamanto kafara a gare su masu jinyarsu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka nauyi mizaninsu da wannan gagarumin aiki da suke na jinyar marasa lafiya
Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka ka jagorantar da mutanen kirki akan mu. Ya Allah, ka jagorantar da mutanen banza akan mu. Ya Allah, duk abin da yafi ƙarfin mu ba za mu iya ba, Allah ka iya mana. Allah ka gafarta mana zunubanmu. Ya Allah, kar ka kama mu da munanan ayyukan mu. Allah ka tausaya mana. Allah ka ji kanmu. Allah ka sanya albarka cikin ma'aunin mu. Allah ka sanya albarka cikin sikelin mu. Waɗanda suka rasu a cikin mu, Allah ka gafarta musu. Mu ma in mun koma inda suka tafi, mu ma Allah ka gafarta mana. Allah ka gafarta wa iyayen mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين.